بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى مكوا مكومي دي ساكي هذا مؤلم ونن لنا تا لتنين يودي الشدة قواتم بكوي هجر مزون الله صلى الله تعالى عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو دايا دريه دودة تلاتين دبير ونن كومي داتي دبير قواتم بير ميلادية دبو بيو دبو مشاهدو wanda wannan shine darasinmu na biyar a cikin wannan littafi mai tarin albarka nabiyur rahma sallallahu ta'ala alaihi wa sallam siratun wa durusun wa ibar darasin da ya gabata mun tsaya shafi na 16 wanda tambayoyi sun gabata zamu tashi radahu fi bani sa'd ma'ana shayar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da akai a cikin kabilan banu sa'd malin yace kanat min adati al-arab ya kasance yana daga cikin al'adun larabawa fil hawadir a cikin burane an yatalammasu li auladihim al-maradi su nema wa ƴaƴayensu masu shayarwa fil bawadi a cikin ƙauyuka ibtiadan bihim domin nesanta su an amradil hadira daga cututtuka irin na maraya maraya zaka samu musamman a irin wancan lokaci da aka fi shan iska ta ƙauye ko a yanzu idan ka fita ƙauye musamman ƙauyen Kayau to zaka ga cewa iska mai dadi mai kadawa ko ina to an fi samun ta iska fresh sama da idan kana cikin birane inda gine-gine duk sun yi kaka gida to su can zaka ji cewa wuri gashi silent ga iska mai dadi to su mutanen birni suna ji ma ƴaƴansu tsoron cututtuka da sukan faru a irin wannan lokaci shi yasa suke neman masu shayarwa a ƙauye ko sani ƙauye yafi birni saukin kazanta saboda su ƙauye suna da yalwan wurare ba za ka dinga ganin kwatoci da ainihin tsummokara da bololi a ƙauye kamar yadda kake gani a birni ba to shi yasa ya suke nema ma ƴaƴansu masu shayarwa a ƙauye domin nesanta su daga cututtuka na maraya walitaqwa ajsamuhum kuma domin jikunkunan su su yi ƙarfi duk lokacin da dan adam yake kaiwa da kawowa yake ayyuka na motsa jiki zaka samu yafi ƙarfin jiki mu din na sheda ne idan ka zo ka sami dattijo na ƙauye kila dan shekara 70 to aikin da zai yi wal Allah dan 55 a nan ko dan 60 ba zai iya ba domin nan sai kaga mutum ya zama dan lokaci da ya ce ya sha kawai sai ne muri sai bingire ba abin da zai yi to amma su can mutumin ƙauye sai kaga baya so ya zauna haka kawai akwai iyayenmu wallahi idan sun kawo mana ziyara kwana 1-2 da sun ci abinci su fita kuma wasu sun kai shekara 80 sai su ce in mutum ya zauna jikinsa lalacewa yake to wannan kaiwa da kawowar yana taimakawa jikin dan adam shi yasa kake ganin in baka zama mutumin kauye da zaka yi noma kai faskare kai sassabe ba to idan kana so ka zauna lafiya sai kana yan guje-guje da tsalle-tsalle a birni inda kana so ka zauna lafiya domin ka tsinka jini sugan jikinka ya zama ya kone amma kullun idan ya zama da kaci kasha sai ka nemi shifida to cututtuka ba za su kare a jikinka ba to saboda haka jikunkuna sun fi yin karfi idan aka zauna kauye ويتقن اللسان العربي كما سينغنت harshen larabci alfasih wanda yake mai fasaha fi tufulatihim a cikin halin yarintarsu ko yanzu zaka ga cewa dan binni dan gari wallahi bai iya Hausa ba shanaye akuyoyi haka zaka ji mutum dan shekara 40 sai kan sai maka wai shanaye wai jami'i ne da shanu saboda falal jaba aka yafe shi baget gaba ba abin da zai sani wallahi abubuwa na kusa-kusa in kace zaka ambata masa yan tsuntsaye na jeji ko yan bishiyoyi wallahi bai sani ba akwai wanda muka ce da shi tufaniya sai ce wai tumfafiya tufaniya shine tumfafiya bai san me tufaniya ba yanzu ko a cikin masallacin nan kace kana so a fada ma tufaniya to fa sai ka kai ruwa rana to harshe baya samuwa wanda yake na sosai sai ka fita wajen gari kauye a cikin binni duk kwashe-kwashe ne hada-hada ne kamo sai ka ji ko a lokacin wai kwabbai sai ka ji wani ya ce ma kwabai wai jami'i ne na kwabbai to haka dai to shi yasan ya tun wancan lokacin idan ana son mutum ya zama ya iya kyakkyawan larabci to sai a tura shi kauye domin a can tsohon larabci yake ina tuna akwai Marwan ibn al-Hakam ko kuma Abdul Malik ibn Marwan ma'ana jikan hakam din to akwai ƴaƴansa guda biyu da Sulaiman da waye ɗayan to shi Sulaiman sai aka tafi aka rene shi a can wajen gari kauye ya girma shi kuma ɗayan ba zan iya tuna sunansa ba shi kuma sai ya rayu a birni saboda ka sai zama ba shi da fasaha larucin bai iya sosai ba shi kuma Sulaiman ya zama mutum ƙwararre sai ce mu muka kashe ɗanmu da kanmu don mun bar shi ya rayu a birni to gado ba don kuma ta san birni amin yace fastarda lahu jadduhu Abdul Muttalib sai kakansa Abdul Muttalib ya neman masa mai shayarwa imra'atan wata mata min bani sa'ad daga cikin kabilan banu sa'ad ibn bakar wato sa'ad dan bakar tud'a ana kiranta halima bint abi dhaib as-sa'diyya sunanta halima yar abu dhaib ana jinta as-sa'diyya domin nisba ce ta banu sa'ad zaka ji an ce al-ash'ari al-khudairi al-harbi al-adawi al-qurashi duk nisba ce zuwa ga ainihin kabilolin su kun san lokacin da tazo kamar yadda kullum muke fada bakunan musu saba da fatan alkhairi da addu'o'i na alkhairi lokacin da tazo tana neman reno Abdul Muttalib ya tambaye ta sunanta sai ta ce ismi Halima yace wa min ayi qabilatin anti tace min bani sa'd sai yace hilmun wa sa'ada hakuri da cin nasara ma'ana sai fata na gari sunan nata da sunan kabila ta duk sunaye ne masu dadi to suna na gari ko in ce fata ta gari halal ne a musulunci canfi shine baya halatta amma ya halatta ai fata ta gari da sunan wani mutum zai misali a ce ana zaune abubuwa sun ci kurkuɗe ana ta shawarwari ina mafita ina mafita sai Allah ya kawo wani sunansa Nasir sai shi wuce alhamdulillah Allah ya kawo Nasir muna sare Allah zai kawo taimakon Allah wannan fata sai ta gari ko kuma wani sai shigo sunansa Jamil sai kai alhamdulillah Jamil ya shigo abuwa za su yi kyau mana fata ta gari to ana san wannan canfi shi ne abinda bai halatta ba sai ce wa zawjuha mijinta al-Harith sunansa Harith ibn Abd al-Uzza dan Abd al-Uzza wa yukna bi abi kabsha ana masa alkunya da suna Abu Kabsha idan ba ku manta ba a cikin kitabul wahyi ko ma kitabul badil wahyi lokacin da Hiraqal yake tambayan Abu Sufyan dangane da wannan mutum da ya bayyana yana da awar annabta kun ga yayi masa tambayoyi wajen 11 to ƙarshe da aka gama tambayoyin Hiraqal ya bayani sai ya ce wallahi in dai abin nan da ka faɗa gaskiya ne yace to wannan mutumin mulkinsa sai ya zo nan inda kafata take yace kuma da zan samu dama da naje na dinga daukan masa takalminsa duk inda zai je sarkin Arnan wancan lokaci yake faɗa Kisra sarkin kace Italiya a halin yanzu to sai Abu Sufyan yake cewa Amira Amr ibn Abi Kabsha lalle dan Abu Kabsha lamarin sa ya burin kasa har Malikul Asfari ke ji tsoron sa ma'ana sarkin arnan duniya gaba daya yanzu kaman ace shugaban America sai na jin tsoron mutum ko shugaban Russia ko da yake America ta karbe ragamar yanzu to kaga wannan ba karamin al'amari bane to anan shi Abu Sufyan wulakanci ne ya san waye manzon sallam ya san babansa daga kansa maimakon ya ambaci babansa ko Abdullahi ko Abdul Muttalib sai ya dingina shi zuwa ga mijin mai shayar da shi Ibn Abi Kabsha to amma alhamdulillah Allah ya kaushe shi ma cikin addinin musulunci ya mutu yana sahabi mai daraja wa ra'at Halimatu Sa'diyya Halimatu Sa'diyya ta gani wa qaumuha da mutananta sun ga amran aziman al'amari mai girma min barakati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga albarkan manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi wannan kun sha jin hadisi wanda ya inganta Musafid ibn Ishaq sahib al-Magazi ya fitar da shi wanda Imam Muslim ya fitar da wani juz'i na wannan kissa Halimatu Sa'diyya da kanta take fada take cewa mun tashi ni da mata ƴan uwa na yanda ka san a wancan a wannan lokacin ana fita neman aikatau a gidaje to haka ake fitowa daga ƙauye a zo binni neman shayarwa amma kuma akan so a samu shayarwa daga gidan masu hannu da shuni tace to ni da mata ƴan uwa na mun fito zuwa binnin Makka domin mu nemi shayarwa take cewa akwai yaro da nake goye da shi ina da wata jaka wacce take kanjaman miya da kirma take tafiya muna da raƙuma idan an tatsa ta babu nono tace to shikenan da muka shigo Makka sai ba wanda a cikin ba ai masa tayin ya karbi manzon sallan ba to amma kash su a wajen su tunda maraya ne mai kaka zai yi ballanta na uwa shi ma kaka yana wato tunanin nasa ƴaƴan tace ba wanda ba a yi masa tayin Muhammadu ba amma bai karba ba saboda maraya ne aka kai aka kawo tace duk kawaye na kowace ta samu wanda za ta dauka reno ne kun ban samu ba sai na ce wa mijina kai gaskiya bai kamata a ce in koma hannu biyu duk kawaye na kowace ta samu wanda za ta rena ba saboda haka ina baka shawara me kake gani in je in dauki dan marayan nan yace ba komai yadda kika gani in Allah ya so sai sa albarka a cikin sha'anin mu take cewa wallahi ban karbe shi dan ina so in karbe shi ba sai dan bana so in koma hannu biyu kowa ya samu wanda zai rena amma ni in koma hannu biyu tace sai na je na karbe shi muka koma masauki tunda akwai tazara tsakanin garinta da Makka ba za su iya komawa a wannan rana ba ya mace yayi tace dan da nake goyo saboda tsananin yunwa haka muke kwana yi ta kuka ba abinci nono na idan an matsa ba ruwa raƙumin mu babu ruwa babu nono a tattare da ita take cewa ina dora shi akan cinyoyi na ina kama mama na sai ta zukan nono ya sha nono ya koshi shi ma dan da nake shayarwa ya kama ya sha ya koshi mijina ya tashi ya tafi waccan kanjaman miyar raƙuma tamu ya kama yana tatsa sai ga nono ya cika ƙwarya ya sha ya koshi ni ma ya kawo na sha na koshi garyawa ya ce ke kin ga dan nan mun dauko da mai albarka fa mun dauko da mai albarka tace yar kanjaman miyar jakan nan lokacin da muka taho kowa sai ya jira idan aka yi tafiya aka tafiya sai an jira mu saboda ba ta iya tafiya dukkan take tafiya tace wallahi ina dora shi ne da shi akai muna tafiya sai da taimako kowa fin dukkan har suke cewa wai Halima ba yar jakan nan ce take ba da muke tsaya muna jira tace wallahi ita ce suka ce to duk yadda aka akwai magana akwai magana tace muka isa kauye Allah ya sani ba yanki mai tsananin fari kaman yankin mu awakai haka suke zuwa kiwo da dukkan dabbobi su dawo idan an matsa maman su ba nono ko digo tace amma wallahi awakai na idan suka dawo sai ka gansu bulbul
a dinga tatsan nono a cika wurare sauran mutane suna cewa kai ku dinga zuwa ku kai dabbobin ku inda ake kai na Halima a can akwai makiyaya a ranka ya a tafi tare nata su dawo bulbul ga nono su kuma saura ko ne ya kanjabe tace to wallahi haka muka dinga rayuwa a cikin albarka har tsawon shekara biyu to tunda dama jinga ce ta shekara biyu ba yadda na iya tace dole in tafi in mai da shi wajen baba sa tace da naje gun baba sa nace to da Allah kin ga yaran nan dai alhamdulillah na yaye shi amma ina ji masa tsoron cututtukan binne ki bari mu dan koma da shi a samu tsawon lokaci Allahu akbar to saboda haka tace to shikenan ki koma da shi to shine malam adan yake cewa wa hasalat lahu hadithatu shakki sadr to sai haditha ta tsaga kirji ta faru ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa huwa indaha alhali yana a wajen nana Halima a Asadiya malaiti as'ilatun lil muraja'a to ga wasu ɗan tambayoyi nan domin a yi muraja'an darasin da ya gabata yace uzkur ma ta'rifuhu ka ambata abinda ka san shi min sababi hadithatil fil na sababin abinda ya faru na giwaye na biyu limadha summiyatil hadithatu bi'amil fil me yasa aka ambaci wannan haditha da cewa shekarar giwaye na uku ma hiya suratu allati unzilat fi hadhihi alhaditha wata sura ce aka saukar a cikin sha'anin wannan haditha na hudu mata wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaushe ne aka haifi manzo tsira da amincin Allah su gara tabbata gare shi na biyar udhkuril asbab allati ja'alat al-araba ka ambaci sabubban da suka sanya larabawa yaltamisuna li auladihimul maradi suke nema wa ƴaƴayensu masu shayarwa min albawadi daga ƙauyuka na shida masmu murdiatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya sunan mai shayarwa ta manzo tsira da amincin Allah su gara tabbata gare shi wa min ayi qabilatin ja'at kuma daga wace kabila ta zo wannan duk mun riga mun yi shi a cikin karatu yace ra'ayuhu sallallahu alaihi wasallam lil ghanam wa hadithatu shaqqi sadr kiwon dabbobi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi da kuma hadithar da ta faru na tsaga kirjin sa sallallahu alaihi wasallam alif ra'ayuhu lil ghanam kiwon da yayi ma awakai da tumakai yace ra'an nabiyyu sallallahu ta'ala alaihi wasallam al ghanama manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yayi kiwon awakai da tumakai fi badiyati bani sa'ad a ƙauyen banu sa'ad wa fi ahli makka da kuma a cikin mutanen makka bi qararita da wasu ƴan kudi ya taqadaha da yake karɓar su wannan kudi minhum daga su mutanen makka muqabila amalihi a sakamakon aikinsa wato nan da yace bi qararita muta'alliqun nabi wa fi ahli makka kudin da ake bashi a sakamakon kiwo sallallahu alaihi wasallama kiwon da yayi a makka banda a can cikin banu sa'ad banu sa'ad kiwon da yayi yayi ne domin aiki wa babarsa ta shayarwa Halima shi da ainihin kananan yara da suke tafiya tare tun yana dan shekara 3 zuwa shekara 4 to wannan lokaci ba wai aikin kudi bane a'a aiki ne da yaran kauye suke fita su yi kuma kun san akwai kwarewa da gogewa mutun ya dinga fita ya iya tsallaka tudu ya iya ainihin shiga kware ya iya hawa sama ya iya sauka in an biyo shi zai iya tserewa kuma zai iya kai farmaki kai kuma yanzu in ka samu aka biyo kama ka tsere to sai barka to kenan irin wannan rayuwar ta koyan gwagwarmaya da fadi tashi ba karamin alheri take da shi ba to amma kiwon da yayi a makka shine kiwon da yake je yayi sallallahu alaihi wasallama a bashi wasu ɗan kuɗi yace rawal imamu al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya rawaito hadisi fi sahihi a cikin ingantaccen littafinsa an abi hurairata radiyallahu an daga sayyidina abu huraira Allah ya yarda da shi kana yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace ma min nabiyyin
babu wani annabi illa wa qadara al ghanam face sai yayi kiwon kananan dabbobi kalu sai su sahabbai suka ce wa anta ya rasulullah har kai ya ma'aikin Allah kala sai yace na'am yace kwarai da gaske kuntu araha na kasance ina kiwon su su dabbobin ala qararita akan wasu yan kwabbai li ahli makka ga mutanen makka idan muka duba annabi musa alaihi wa alihi nabiyina salatu wassalam sai da ya kiwon shekara 10 a matsayin sadakin aure kiwon shekara 10 kai fa na san yanzu ko na shekara 1 aka ce kai sai ka ce akai kasuwa to amma shi sai da ya kiwon shekara 10 dindi a matsayin sadakin aure to ba wai shi kiwon ko kuma a matsayin sadakin auren ba dama sunna ce ta Allah subhanahu wataala kun ga kaman da yazo a hadisi mutane masu saukin hali masu raushin dabi'a masu kiwon kananan dabbobi mutane masu kaushin hali masu kausasasshiyar dabi'a su ne masu kiwon raƙuma yana da matukar wahala to kuma yana busar da zuciyar mai wannan kuma yanzu tabi'atan ka kula idan mutum yana cikin aikin wahala mai tsanani yafi kowa zuciya zuciyarsa iya wuya ba na so in kushe sana'a yanzu da mutum zai wadako niki-niki da ƙyare yake dagawa to wallahi kana dan goga su da wani abu a shan zai dura ba ƙarshe duk mutuncinka ko kuma ya turo kayan nauyi da ƙyare yake turawa ka zo kana cewa Allah bani ba mu hanya to ƙarshe sai ya zage ka ko kuma aƙalla ya shiru kan ba bai san Allah ya ruwanka ba yana ganin kai ma mai laifi ne da yake wannan aikin har dai a ce ya ga ka da riga mai kyau ko da wani abin hawa mai kyau kaman kudin gado ne aka baku ka hana shi ka cinye to galibi mutumin da yake cikin wahala mai tsanani haushin kowa yake ji babu nishadi a cikin kiwon irin manyan wato abin da Allah ya uwa Fulani su yi man afuwa za ka cewa hatta kiwon shanun da wasu ke za ka samu da wahala ka samu mutum mai yar mugunta haka dai a jeje irin masu kiwon manyan dabbobi suna da mugunta saboda wannan abubuwan yana koya wa mutum wa'insu abubuwa amma dabbobi za ka kama abokan nishadi ne irin awakai da tumakai duk da suna da wahalan ka taro wancan amma yadda suke da saukin hali su kananan dabbobin to haka nan masu kiwonsu za ka samu wani lokaci babbar dabba tana da kaushin ɗabi'a to haka nan shi ma mai gudanar da ita to shi yasa annabawa duk gabaki ɗayansu sai da Allah ya sa suka yi kiwon kananan dabbobi sai malam yace wa min abrazil hikam yana daga mafi fitowar hikimomi mafi ya fice wal ibar da kuma darussa fi hadha a cikin wannan kiwon dabbobi da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na farko an yahsul lahu sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ga manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi at-tamarrun kwarewa da sabo da gogewa bi ra'ayiha saboda kiwon da yake ma dabbobin ya zama ya kware ala ma yukallafu bihi akan abinda za a dora masa nauyi min al-qiyami bi amri ummati na tsayuwa da al'amarin al'ummarsa ma'ana tunda har ya zamo ya saba irin wannan gogayya kamar yadda zamu gani wanda duk ya hakuri da dabba min babu a wallahi hakuri dan adam ko a yanzu ka kiyaye duk mutumin da aka dauko aka ba shi shugabancin al'umma in dai bai taba gudanar da su ba to za a dinga samun failure yanzu wallahi da a ce siyasar kasar nan za ta yi adalci a ce ba za a ba da matsayi ko na kansila ko chairman ko gwamna ko shugaban kasa ba sai ga tsohon malamin makaranta ko malamin primary ko na secondary ko na jami'a wanda ya saba mu'amala da jama'a ya koyar da na sama ya koyar da na kasa ya koyar da masu wayo ya koyar da gidadawa yan binni da yan kauye masu ne da wanda ba su da shi in har ka ga mai koyarwa a makarantu musamman na gwamnati bai iya mu'amala ba to ba lokacin da zai iya ta saboda yanzu wani a shekara zai koyar da dalibai da suka kai wajen 2000-3000 musamman yanzu da ake wato ainihin consuming dalibai a makarantu sai kaga aji dai kana da wajen dalibi 400 a legal akwai ajin da nake da wajen dalibi 450 wasu shekaru aji ɗaya ne to saboda haka wannan shine zai iya gudanar da al'umma ya saurare su ya ji koken su kai ko zama yi da mutane kawai yadda yanayin su yake zai karanta wani abu a fuskokin su amma wani gabaki ɗaya bai iya komai ba ko gidansa bai iya gudanarwa ba sai a dauko shi a dora akan jiha ko a ƙasa gabaki ɗaya kaga kawai shirme sai iya inda ka ji rashin hankali sai dai abin da aka baka labari saboda bai iya komai a rayuwa ba bai iya gudanar da mutanen da suka kai goma ba yanzu an bashi dubbannan ɗaruruwa ko miliyoyi kaga wani babu abin da zai iya wato lokacin da abubuwa suke da kyau a wannan ƙasar tamu za ka yi sha'awa wallahi ka tambayi dattijo ɗan shekara 60-70 za su faɗa maka mukamai da ake naɗawa a wancan lokaci irin shekara 50 da ta wuce ko 40 idan ana so a naɗa wani director ko commissioner ba alfarma mutum zai je nema ba za a sa jami'an tsaro na farin kaya shi ma bai sani ba su dinga kallon shigarsa da fitarsa ya kashe kudinsa yake da suwa yake mu'amala ya kaiwa da kawowarsa take duk su gama wannan kuma su ma da yake mutanen kirki ne kasace a gabansu ba kwange ba kiyayya ba kushe ba wata gura da iri a rubuta cikakken rahoto akan mutum bai sani ba kawai sai dai a kaje a kai gwamnati kawai sai dai ya ji an ce ana kiransa a ce ana neman alfarma don Allah ka yi ma jihar ka alfarma ana so a baka kwamishinan kaza ba ma shi aka yi ma alfarma ba yanzu shi yi alfarma da ya karɓi wannan aikin ko kuma a ce za a bashi minista na kaza amma don Allah ya kasa alfarma wani wallahi sai ba zai yi ba sai da banbaki a tura manyan mutane habawa ne ka duba maslahar kasar ka sannan mutum ya karba sai ka je ya shiga ya fita bai taba ƙara zero akan zero ba bai taba a ringizan kuɗi ba wallahi sai ka ga in ƙarshen shekara ta zo ko kwandala ta rage a budget ɗinsa sai ya mayar da ita to amma yanzu fa wa ka sani ko wane ne kai dan jam'iyya ne kai na hakika ko ba dan jam'iyya ba saboda haka duk wannan su za a kalla ba maslahar al'umma ba ballatan abin da ya shafi ayyukan ba mu ce kar a dauki dan jam'iyya ba amma a duba mai mutunci wanda ya kware a wannan aikin kada a dauki wanda ya karanta medicine a bashi commission aikin gona idan akai wannan za a bata kudi biliyoyi ba amfani saboda ba fannin sa bane ba aikin sa bane to amma wannan zana sai da haka ake ka je ka karanta ilimin aikin gona sai a ba commissioner lafiya ka zo ka karanto kaza sai a baka akasin abu haka ake ta wannan bulkara mutum ya shekaru da shekaru ba abin da zaka gani na ci gaba saboda shi ma bai iya ba ballanta na ainihin ya gudanar abu da kyau Allah ya sa mu gyara amin abu nabi yace an ya sallallahu sallallahu alaihi wasallam ya tabbata kuma ya samu ga manzon sallam bi mukhalatatiha ta hanyar gogayya ko ta kuɗe ɗeniya da yake da dabbobin alhilmu juriya wa shafaqa da tausayi li'annahu domin yanda lamari yake idza sabara ala ra'ayha idan har mutum yayi kokari a bisa kiwon dabbobi wa jam'iha da tara su ba da tafarruqiha bayan rarrabuwarsu da tarwatsewarsu fil mar'a a makiyaya wa naqaliha da kuma cirata su min masrahin daga wata makiyaya ila masrahin zuwa wata makiyaya in sun cinye can mutun ya kada sai tafi can da su wa daf'i aduwiha da kuma tunkuɗe matuci ga wannan dabbobi din min sabu'in na daga zakokai ma'ana irin kerkeci da sauransu wa sariqin da barawo wa gairihi ma da wani wannan wa ma'rifatihi da kuma sanin sa shi makiyayi bi ikhtilafi tabaiha da ainihin sabani ko bambancin dabi'o'in dabbobin wata mai zarmiya wata mai kana'a wata mai fushi wata mai kaza wa shiddati tafarruqiha da kuma tsananin wato tarwatsewarsu waccan taitan ma'adafiha tare da raunin su wa ihtiyajiha da kuma buƙatuwarsu su dabbobin ilal mu'ahada zuwa ga kula to idan mutum duk ya san wayannan alifa min zalika sabab to zai saba da hakuri daga wayancan abubuwa ala qiyadatil umma a bisa jagorancin al'umma. Duk mutumin da ya hakuri da awakai da tumakai su zo su je can ya taro su, su je can ya taro su, ya je ya sama masu abinci, ya sama masu ruwan sha, in wannan yazo zai cuce su ya kare, kuma duk ya kiyaye dabi'o'in su. Ka san daga cikin kwarewa masu kiwo, wallahi akwai wanda kila dabbobi wajen 50 yake kiwo na mutane daban-daban, amma duk wacce ta yi kuka ya san tawa ne ce, ya san tawa ne ce. Kai wasu ma sai ga har sunaye suke ma dabbobin su, dabbobi wajen 20 iyayen garke da ta yi kuka sai ce wannan wacce ce, ya kware da su, ya kiyaye su, ya san wanda suke masu zarmiya, ya san wanda suke masu dan hakuri, duk ya kiyaye wannan. To duk mutumin da ya yi hakuri akan wannan abubuwa, to zai saba da hakuri a bisa jagorancin al'umma, domin duk yadda dan adam zai zamo mai mawuyacin hali, mai murɗaɗɗen hali, mai rashin tankwaso, ba zai kai dabbobi ba. Yanzu dan adam idan ya san cewa wannan mai mulkin ba sani ba sabo, to duk fitsararsa zai shiga taitayinsa. To amma dan ba fa ina ruwanta, ba ruwanta da mulkin ka. Hajjaji bin Yusuf al-Thaqafi, kun san jin waye Hajjaji? Lokacin da aka kawo shi Iraq, ana wani wasa na shakiyanci na cin duhu a hadu da maza da mata, ai tabadala ana shakiyanci. Duk gwamnan da yazo Iraki bai iya control din wannan al'amura ba. Hajjaji yazo ya dinga jin ifata da hayaniya, yace me wannan? Aka ce ai kaji duk wanda yazo haka yi mutane, yace a wannan ai wasan yara ne, yace aje ai sanarwa, aje a sai ya hana. Aka yi kuwa sabon gwamna da aka rantsar aka kawo kwanan nan, ya ce abu da ake waje kaza da mutane suka saba ya hana, suna jin tatsuniya ce. Gobe ma ya sake ji, sai ya ce to aje kar a kawo masa wani mutum ɗaya a hannu, kawuna za a kawo masa. Aka je kamar yadda sirar take na aka wajen kan mutum 150, wani shekara ya ce a koma ko sawu babu. Why is it? To saboda haka idan ka jike gudu, sa gudu ne bai zo ba. Ma'ana dan adam duk tsarinsa idan ya san za a dauki mataki akan sa zai kafa. To amma dabba ba ruwanta, zaka iya mata duka an jima gobe ta koma. To duk wanda ya hakuri da ita zai iya hakuri dan adam. Yasi annallahu Allah subhanahu wataala la yu'jizuhu, ba abinda zai gajiyar da shi bane. An yuhayyi'a li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ya shirya wa manzansa tsira da aminci su kara tabbata a gare shi. Kullu wasa'il aishi, dukkan hanyoyi na rayuwa, ar-raghid, wacce take mai dadi mai yalwaciya, ba abinda zai gagari Allah subhanahu wataala bane yau manzansa haka mafi daraja a cikin halittarsa. Wa yughnihi bidhalik, ya wadatar da shi daga wancananka, ani ta'abi, daga ainifin gajiya, wal kadhi, da wahala. Walakin, sai dai arada an yu'allima al-umma, Allah subhanahu wataala yayi nufin ya sanar da al'umma, anna khayra maktasabahu al-mar, shine mafi alkhairin abinda dan adam zai tanada, min amalihi, shine na aikin sa, wa juhdihi shakhsi, da kuma kokarinsa na kashin kai. Wa anna qimata al-insan, kuma kima da daraja ta dan adam, fi ma yuqaddimuhu, yana a cikin abin da yake gabatarwa, li mujtami'ihi, ga zamantakewarsa, min khidimatin, na daga hidimomi, kadar taqatihi wa sita'atihi, gwargwadon iyawarsa da kuma ikonsa. Ma'ana Allah subhanahu wata'ala bai so cewa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama tun yana mai kananan shekarunsa ya zamo ba zai hidimta ma wani ba sai dai a hidimta masa, a'a, shi ma ya zamo yana ba da gudunmuwa tun a lokacin yarintarsa. Wani malami yana cewa idza lam tazid shay'an 'ala dunya fa anta za'idun 'alayha, in dai har ka zo duniya baka dada komai ba to kai dadi ne, baka kara komai to kai ma kari ne, ba kuma wanda zai so ya zama kari a rayuwa. So ake idan wani ya amfana maka to kai kuma amfana ma wayansu, ko da iliminka, ko da shawararka ko da karfin jikinka ko da sana'a kamar ana akalla koda wata sana'a ko mai kankancin sana'a a ce kana yin ta wanda wani musulmi zaka share masa hawaye ko duba lokacin da manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam suka yi wata tafiya shi da sahabbai aka zo aka ba su dabba ko suka siya wannan yace alayya dhabhuha wannan yace alayya salkuha wannan yace alayya tabkhuha sai madalla ce wa ana ajma'ul hatab sallallahu alaihi wasallam wannan yace zumbur yace ni zan yanka ta wannan yace zumbur yace ni zan fede wannan yace ni zan dafa ta sai madalla ce to ni zan wuita ce ku duba saboda tawadu aiki ma wanda ake tura yara su sai madalla ce shi zai wannan aikin to yanzu wani yana ganin shi kawai yanzu morewa yake bai hidimta ma kowa sai da hidimta masa to ba wannan ba ci gaba ne a rayuwa ya kamata ya zamo kai ma kana dan motsawa ko kaka ko menene a rayuwa a ce kana yin sa wallahi abinda ya mayar da mu baya a zamantakewan mu ta Hausa shine san jiki da rashin tabuka abubuwa masu amfani a rayuwa sanin kanku ne yanzu akwai manyan sana'o'i a garin nan namu wanda ƴan wasu jahohin ne suka zo suka mamaye su bamu da katabus a wannan sana'a in ma ran da ba su nan suka rurrufe to shikenan ba za mu samu wannan biyan bukatar ba shi Bahaushe abin da yake so ga wuri ga waina nan take amma shi a ce sai an je an shuka an girbe an tashi an surfe an nika sannan shi bai gamsu da wannan ba ko sana'a zai yi shi so ce shi yanzu sha yanzu magani yanzu to she duk al'ummar da take son ci gaba sai ta yadda za ta sha wahala domin amfana wa kanta da zamantakewarta yanzu abinda zai ba ku mamaki wallahi wa'ansu kasashe wanda ake ta son ci gaba a yanzu abinda yasa suke kama kariya a wasu kasashe saboda wasu albarkatu da suke gani na mora suna lissafin idan mun mora mu yanzu to ƴaƴan masu tasowa idan ba mu lalata wannan kasashen yadda zamu kassara su ba ƴaƴan ba za su mora ba saboda haka hangen nesan su na shekaru ne ɗaruruwa nan gaba su ba ta kansu suke ba mu kuma yanzu iya kawunan muke ba mai tunanin al'ummar sa ta gobe ko ta jibi ko ta bade to wannan ba rayuwa bace bata ci gaba duk mai rayuwa ta ci gaba ya zama tunanin sa mai zin inganta rayuwa ta da shi da ta ƴaƴarar ta al'umma ta gabaki daya to da wannan ake samun ci gaba kuma duk mai wannan tunanin shine wanda ya dace shugabanci al'umma to Allah subhanahu wataala yana da iko ya dinka wannan manzon Allah abinci daga aljanna kuma abincin ma sai wanda ya zaba to amma Allah ya sani cewa mafi alkhairin abinda dan adam zai yi a duniya shine ya zama gumin kansa da kansa shi da kansa ya hidimta ma kansa to sai aka dora annabawa akan wannan tun kananan shekarun su abu na hudu yace annahu sallallahu alaihi wasallam shi manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi yu'ashiru fihi ad-du'afa a cikin wannan kiwo da yake yi to yana rayuwa da raunana من الغلمان ندق قنان يارا الذين ليس فيهم استئلاء أهل الجاهلية wanda ba su da jiji da kai da nuna daukaka irin ta mutanen jahiliya al'ula na farko allazina kanu yasta'launa bi sharafihim wanda suke nuna kasaita saboda darajar da Allah ya musu ma'ana dan adam in yana so ya samu rayuwa mai kyau ta gode ma Allah tashin farko kar ka je ka tusa kanka a cikin yan ajin sama da kai ba za ka gode ma Allah ba ko dai ya zama ƴan ajin daidai da kai ko ƴan ajin ƙasa da kai ma'ana duk lokacin da samun ka bai wuce naira 30,000 a wata ba to karka ce zaka je kai muqabala ko munafasa da wanda samun sa ya kai 50,000 ko 100,000 karka yi wannan karka ce zaka yi gasa da su a wajen abinci ko tufafi a'a yi daidai da wayannan kuma ka kalli ƙasa da kai ba tare da ka cutar da iyalanka ba to amma wani wallahi samun sa bai wuce 50,000 ba abin da yake hankoro hidiman mai samun 150,000 ya za a yi wani dinkin da bazan yi irinsa ba alhali unguwa ɗaya muka taso tare muka yi primary tare muka yi secondary kai amma riga dauka ta aiki kafin shi ya za a yi hawo motar da ban hawo ba ko bashin banki ne sai ya je ya ce shi ma a ce yana hawo mota iri kaza shi ma a ce yana da fili a waje kaza yana da gida iri kaza in ya so daga baya banki ta yi gwanjan gidan amma dai yana ga yake cire ne to wannan ba rayuwa ce mai kyau to Allah subhanahu wataala sai ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallama tun tashin sa ba a cikin ɗan ajin tubarkalla yake rayuwa ba a cikin ajin wanda ba su dauki kansu wani abu ba a rayuwa suna ganin su ɗan ajin ƙasa ne suna mutunta na sama da su to domin a koya mashi irin wannan zamantakewa na biyar anna fihi kasban madiyan a cikin sha'anin wannan kiwo da yayi akwai tsiwuri-wuri na abin duniya min amalil yad na aikin hannu da mutum zai yi kun ga akwai tsiwuri-wuri na abin duniya da mutum zai samu yayi amfani da shi ba sai ya je maula ba wa afdalul kasbi mafificin tsiwuri-wuri ma kana min amalil yad shine na aikin hannu da dan adam zai yi duk aikin da zakai da hannunka a biya ka to wannan yafi daraja da matsayi a wajen Allah inna sai aikin hannu karka ce zaka takaita shi a wajen noma da sassaka da kiwo direba aikin hannun sa yake yi mai zuwa ainihin ya kwashe shara aikin hannu ne wanda zai je ya koyi ya dauki alƙalami ko choke ya rubuta aikin hannunsa ne baka nake mai sassaka duk wannan sunansa aikin hannu wanda ma zai je ya kasa kayansa ya kwashe yau gobe ya mai da su sunansa aikin hannu duk wannan aiki ne wanda yake mai albarka mai daraja shi yasa mafiya duk annabawa haka za ga Allah subhanahu wataala ya dora su a bisa wa'annan sana'o'i haka nan ainihin sauran sahabbai sannan abu na shida yace arada kuma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi nufin an yu'allima ashabal mabade ya sanar da ma'abota manufofi wadda awat da kuma kira zuwa ga addini an ya'tamidu ala anfusihim awwalan su dogara akan kawunan su da farko wala ya'ishu alatan ala ahadin kada su rayu suna matsayin nauyi akan wani hatta la yakuna li ahadin alaihim minna ta yadda ba wani wanda zai samu ainihin abinda zai goranta akan su aw fadlun ko kuma wata falala fayamnahu dhalika ya zama wannan abin ya hana shi mutun an yasda bil haqqi ya tsage gaskiya fi wajhihi gaba ga shi wancan da yake daukan nauyin sa me yasa a kasar nan aka dinga tafsirin linzabi yafi karfin bakin kaza saboda wanda ake tafsirin gaban sa karshe shi ke daukan nauyin wannan malami shine cinsa shine shansa shine komai nasa to idan aka zo wuri mai dan tsauri sai a ce mu yi gaban linzabi yafi karfin bakin kaza ai mata dan linzamin daidai da bakin ta bada ita ba ai sai ai mata to galibi kamar yadda wasu suke cewa duk wanda ya miƙa hannunsa bai miƙe ƙafarsa hannu da ƙafa ba sa miƙuwa duk wanda ya miƙa dai to sai ya san kwashe daya muddin ka miƙa hannu to sai dai ka lankwashe ƙafafuwanka ko ka koro tafsiri kana fayyace aya da kun yi ido da ido da alhaji sai ka ce to ai inna Allaha ghafurur rahim Allah ban yau gafara ne ban yau jin kai ne bai da kai iya kai ba ka san kwanan zancan idan ka takura wannan sai a ce malami Allah ya ce sai a tsallaka sai ya gaba ba mu ce wai ba za a taimaka ma musamman ɗaliban ilimi da wanda suke da addini ba a'a wannan abu ne mai tarin tsada al-imam al-layth ibn sa'd al-misri aboki imam malik ne faqihi ne mai kuɗi ka iya cewa maloniya al-layth ibn sa'd daga misri zai aiko wa malik wani lokaci abincin shekara guda Abdullahi dan Mubarak yakan ce wallahi ba dan komai nake kasuwanci ba sai dan irin su Maliku saboda shi Maliku ya bada kulliya saka baki dai dare da rana koyar da addini to ba wai laifi bane a sai a dauki nauyin limami ko ainihin wani mai koyarwa ko wani mai hidimar addini ba laifi bane to amma abin da ake cewa kar kuma shi ya zamo tima zaune ya zamo ya miƙe kafa kullun randa kina daka Allah zai kawo miki ruwa wannan ba ci gaba bane ba ba ci gaba bane ba in an yi ma kai ma yi hobba sa ka dan yi wani abu in an kawo maka ƙari ne idan ba a kawo ba ba sa ka tagayyara ba da dama akwai magabata wanda sun hidimta mu addini ko dai gwamnatin wannan lokaci ta dauki nauyin su ko wasu masu hannu da shuri domin sun san daraja da Allah zai ba mai daukan nauyin wanda suke koyar da addini bi kulli saraha akwai malamai da dama wanda zaka samu cewa an tsare su da safi wajen karantarwa an tsare su da yammaci wajen karantarwa su ma ɗan adam ne suna so su ci mai kyau su tufa ta mai kyau to ku daliban su da kuka dora musu wannan nauyi kuma kai abin da zai kare musu mutunci ba wai kawai shikenan ɗan kasuwa yammaci su yi karatu da safe su yi tafiya su da yamma ba so kuma ɗan kasuwar safe su dawo da yammaci su yi karatu gunsa saboda haka wannan sun tare shi wannan sun tare shi kuma shikenan sai dai aka masa gora in sati ya kare a wannan gaskiya ba ce gaba ne ba in sati bane ba banda gora ma ya kamata a kawo abin sayan goro domin da dama za ka cewa ilimi ya mutu sakamakon wanda suke cin gajiyar ilimin ba sa agaza masu ba da ilimin ka san malam wani da karatu safe da yamma ba rako ba rawacin bana sai ka je ba kowa sai a ce ai ya koma can kasuwar yan gwari ko ya koma singa ko ainihin ya tafi Lagos yanzu shi ma ya dan bubbugo to irin wannan da zaka samu cewa rayuwar ta takan dan yi kunci ba a ce kar a taimaka ba amma kar kuma malami ya zamo kullun ganyen rogo hannunsa sai dai ya miƙa ya buda ba haka ake so ba har idan Allah subhanahu wataala ya horaba dan abin da zaka yi yi gurgudan iko sannan ka fawwada sauna a wajen Allah subhanahu wataala amin amin to sai ba yace hadithatu shaqqis sadaq haditha da ta faru ta tsaga kirjin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace fi sanatir rabi'a a cikin shekara ta hudu mun fada nana halimatu sa'diya ta zo ta yi bambaki a wajen nana amina a ba ta manzon sallallahu ta sake komawa da shi domin tana ji masa tsoron matsalolin binni ko kuma matsalolin garin su ita ba tunda ta san irin darajar da Allah subhanahu wataala yi mata a lokacin da suke tare to saboda haka sai aka ba ta sai ta koma tare da shi to yayin da ya kasance a cikin shekara ta hudu na rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam waqa'at lahu sai ya faru a kansa ko ya auku a kansa fi badiyati bani sa'ad a cikin kauyen banu sa'ad hadithatu shaqqis sadar wannan haditha ta tsaga arifin kirji waqad rawa zalika muslim al-imam muslim rahimahullahu ta'ala ya rawaito fi sahihi asin ingantaccen litafin sa an anas ibn malik daga anas dan malik radiyallahu anhu Allah ya dade shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi atahu jibril malaika jibril ya zo masa wa huwa yal'abu ma'al gilman alhali yana wasa tare da kananan yara fa akhadahu sai ya kama shi fa sara'ahu sai ya kwantar da shi fa shaqqa an qalbi sai ya tsaga wato ainihin ya tsaga kirjinsa dangane da zuciyarsa fastakharaja alqalba sai ya fito da zuciyar fastakharaja minhu sai ya fito daga ya fitar daga zuciyar alaqatan wani gudan jini faqala sai yace hadha hadhu ash-shaytani minka wannan shine rabon shedan daga gare ka ma'ana tunda an cire shi shedan bai da rabo har abada ta tare da kai thumma gasalahu sannan sai wanke wannan zuciya fi tastin a cikin tasa min dhahabin tazinari bima izamzam da ruwan zamzam tast wato azifi larabci ne to maimakon tast sai mu ce tasa sai a koma tasa tsewa da abuwa zaka tsewa da manzo larabawa ne to sai mu dan kuskure ma su ta suke ta mu kuma sai dai mu ce ta to sai sai attas ce tasa to saboda haka shi asalin ta sunan larabci ne thumma la'amahu sannan sai ya hade zuciyar ma'ana ya hade ta wuri guda kamar a ce ya dinki thumma aadahu fi makanihi sannan sai ya mayar da zuciyar a cikin bagiran da take tiyatar da bamu taba jin irin ta ba duk hasabibancin likita a yau ya kuskura ya farka kirjinka ya fiddo da zuciyarka ya tsara ya tsaga ta to sunan ka marigayi ko ka so ko ka ke sunan ka marigayi ko ka so ko ka ke domin iyakar abinda likita zai iya yi shine a farka bangaren ciki shi wannan kirjin akwai wata iska iska ba a so ta fita in ta fita shikenan to shi yasa balatala kuma saboda kwarewa bayan an tsaga kirjin dan an ce shaqqu sadar ba shaqqul batn ba akwai banci tsakanin shaqqul batn shi ciki saurin saukin tsagawa gare shi zai iya tsaguwa amma fito da kayan ciki a gyara a bayar amma a zo a ce an tsage kirji zuciya an fito ita ma an tsaga ta sai ka ce ka bewa a fitar da wani abu a mayar a dinke ta kuma shikenan anane nan take ba wani magana an yi wa mutum a takdir ma'ana abinda zai kashe zafin jiki ko a abinda walakata wani abu da zai kawar da hankalinsa ko dai babu aka yi aka gama ba magana sai an sa safar hannu sai an rufe ko ina ai wane ne duk ko dai ba wannan wane mutum waja al-gilman sai yara suka zo ya tsauna suna ta gaggawa ila ummihi zuwa ga ainihin mahaifiyarsa yani murdiatihi shine mai shayar da shi faqalu sai suka ce inna muhammadan kad qutil suka ce an kashe muhammadu ah to dan Allah ko kai ne za ka je ka faɗa kaga an zo an farka kirjin mutum an fito da zuciyarsa ita ma an tsaga ta ai kaje ka ce an kashe shi to ina ga dai wato ba kai dori mai yawa ba tunda kai ne iya fahimta kai da wahala zai tashi ko da a yanzu ban sana'a da ko a yanzu da ka san akwai na'urori na fasa jiki da dinkewa to ban sana'a da ba a san wannan ba duk wanda aka kayar aka yanka sunansa ba ta ce to suka ga an yi wannan suka ce ai Muhammadu an kashe shi fastaqbaluhu sai suka taro shi ma'ana sai ta fito a kazace da ita da mijinta suka fito a guje sai suka taro shi wa huwa muntaqi'ul lawn alhali launin sadiya cancanza ma'ana suka zo sai suka duk kamanninsa wato alifin ya riga cancanza to tana ganin haka sai hankalinta ya tashi sai mijin ya ce to abinda nake baki labari ki maza-maza ki tattara yaran nan ki maida wajen mahaifiyarsa kafin wannan abin ya kai ga bayyana maza ki je ki maida shi kuma mahaifiyarsa saboda haka sai ta dauke shi daddade ga fa'idodi da yake samuwa to amma kuma ai yanayin ba zai ba da ba a cigaba da zama haka ba domin wani abu da kila mutum zai iya mutuwa ko gobe ko jibi to saboda haka sai ta tattara shi ta je ta mayar da shi gida kisa ce mai tsawo duk da cewa wasu daga cikin malaman sira suna cewa abubuwa da dama da aka faɗa ɗin kamar ba su inganta ba ta fuskar sira amma da yadda abubuwan suke nunawa cewa ta tafi da shi ta ce gashi na dawo da shi sai mahaifiyarsa take cewa a'a yanzu ke har kin gaji da shi ta ce a'a ba komai tana ga lokacin dawowa ya yi ta ce a ki faɗa min gaskiya me ya faru ta ce ta gaskiyar lamari ga abin da ya faru ga abin da yake ya faru shi yasa take jin tsoro sai ta ce to wannan dan nawa karki ji masa komai domin lokacin da na haife shi ga irin alamomi da naga Allah subhanahu wataala ya nuna da cewa duk ya saba ma sauran yara saboda haka babu wani abin da zai faru a kansa kisa ce doguwa Allah shine ya sani ingancin ta ko abin da ya kama da haka to sai ce hikimatu shaqqi sadar hikima ta tsari kirji da aka yi na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace fiha a cikin wannan aiki ta hayatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akwai tana da manzon sallam da kuma shirya shi lil ismati domin bashi kariya da tsare shi mina sharri daga sharri
wa ibadati ghairi Allah ta'ala da kuma bautan wani Allah subhanahu wata'ala litalaki domin karbar ma sayanzilu alaihi min alwahyi na abinda zai sauka gare shi na daga wahayi ma'ana zuciya ita ce komai a wajen dan adam din mun karanta cikin arba'un hadith ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu shi ta kita al mar'u bi asgharihi qalbihi wa lisani abanda yake ba dan adam daraja abubuwa ne guda biyu zuciyarsa da harshen sa zuciyarsa tana da hangen nesa tana da lissafi tana da sanin ya kamata harshen sa kuma ya san me zai furta to ko da yana da ƙaranan shekaru zaka iya ganin ya samu matsayin da wanda yafi shekaru bai iya samu ba duk sharri kuma yakan kai ya koma a cikin zuciya mallan nan mangi Allah ya ji kansa yace zuciya in ta makance ganin ido bai fa'ida ba to saboda haka idan dan adam zuciyarsa ta kintsa ta gyaru to shine zai zama gyararren mutane Abdullahi bin Mas'ud ne nake ji yake cewa Allah subhanahu wata'ala da ya halicci halittun sa kakkaf gabaki da shi halicce su Allah ya kalle su ya kalle su ya ga babu zuciya mai nagarta da daraja kaman ta manzon sallam sai ya zabe shi sama da dukkan halittun sa sannan bayan Allah ya ware annabawa ya sake kallon zukata gaba ɗaya ya ga ba masu daraja kaman na sahabbai sai ya zabe su a matsayin abokan zama ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kun sha ji ana cewa Abubakar bai fi sauran sahabbai da yawan karatun Qur'ani ko yawan sallah ko yawan azumi ba sai da dan wani abu da yake cikin zuciyarsa to ashe zuciya ita ce in ta gyaru to dan adam zai zama ainihin ya samu kintsuwa da kuma gyaruwa sai ce kama annaha kaman yanda kuma ita wannan kissa kanat ta kasance e ilanan bayani ne da fito da zance qararamin Allah ta'ala daga Allah subhanahu wa ta'ala limakanatihi ga nuna daraja ta sa shi manzon sallam wa manzilatihi da kuma ainihin matsayin sa mundu sigarihi tun daga ainihin yarintarsa hausawa suke cewa juma'a da zata yi kyau tun daga laraba ake ganewa ku kiyaye akan dan samu aka sai amma ba sosai ba wallahi ko yara suka tashi kanana aka sai yaro ya tashi da mugunta da keta da cin zali to da wahala kaga ya zama mutum mai daraja a gaba ya tashi shi banda keta da cin zali babu abin da yake zuciyarsa to wallahi da wahala ga ya zama mai daraja za ka cewa ya zama bawon mutane a rayuwarsa amma dai yaron da za ka mafi yawa yana da hakuri yana da kana'a to wallahi in dai Allah ya raya shi a gabanka sai kaga Allah ya bashi wani juz'i na shugabanci sai kaga Allah subhanahu wata'ala ya bashi wani matsayi a rayuwa to shi sanya wato ainihin yin wannan din yana nuna lalle akwai wani matsayi na musamman da Allah subhanahu wata'ala zai bashi abu na uku sai ya ce wahiyi aidan tatahirun liqalbi kuma wannan tsaga kirji da aka yi da fitar da wannan gudan jini tsarkakewa ce ga zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam fi suratin madiyatin wato a sura ta aikace me ake nufi da sura ta aikace ma'ana yanzu zaka yi ta addu'a kana ta Allahumma tahhir qalbi Allahumma tahhir qalbi ace Allah tsarkake zuciyawa ne tsarkakewa ce wannan a aikace ko ta ma'anance ma'ana ana nufin nan wannan sura ce hissiya tsarkake zuciyarsa da aka yi wannan tsarkakewa ce a aikace karara yanzu idan aka ce zuciyar wani tana da tsarki kaga ba za ka iya cewa tsarki hissi na gani da ido ba na farko baka taba ganin zuciyar ba kuma baka san wani aiki da za a ce an yi ta ba to amma yanzu wannan aiki da aka yi sura ce maddiya abu ne a aikace yanda an gani da ido kuma labari gashi nan mutawatir ma'ana kenan shi manzon sallam awwan da aka yi masa tudu biyu ne tsarkake zuciya wanda yake hissi
sannan kuma akai masa ma'anawi ni ko kai yanzu idan mun samu tsarkin zuciya sai dai ma'anawi ba hissi ba ba abin da zaka iya gani da ido ko a taba da hannu ballantana to amma shi sai aka so mai masa wanda yake sura maddiya a aikata kowa ya gani an fito da zuciyar an fitar da wannan gudan jinin wanda shine matsala shine idan shedan yazo ya kada shi ya kada shi zuciyarka ta tafarfasa ka ce zan yi kaza sai dai sama da kasa su hade dawa akwai wanda suke faɗa haka yace wallahi zai yi kaza in ya so sama da kasa su hade saboda shedan yazo ya kada wannan jinin ya kada shi ya kumfa ya kumfa to mutun zai ji cewa zai yi kaza komai ta fanjama fanjam da bayan yan mintuna in yana tsu wallahi kansa ko ba a yi masa fada ba zai ga cewa ina ma bai yi kaza ba da zu zuga ce shedan ya zuga shi ya zuga shi shi ya sanya mun sha fada zuciya da shedan idan suka haɗu ana samun illa akwai shawara ta zuciya akwai shawara ta shedan idan shedan ya ba mutum mummunar shawara malamai da suke da wannan ilimin sukan ce shawara ta shedan ga mummunan aiki alama ta shine mutum in yazo zai yi kawai zai ce to shi zai yi baja da baya afwan zai dinga tunanin kai ko in yi ko in fasa amma shawara zuciya no going back ido zai rufe ba gabaki daya mutum sai ka ji ce wallahi shi lokacin da kaza ko gani baya yi akwai masa irin wannan tunanin wallahi akwai wanda zaka ji ya ce shi in wanda ka ji tsoron Allah sai a saka shi jahannama dan mu kullun ya bata akwai masu fadar wannan in yi kaza din a saka shi jahannama dan mu kullun ya bata dan adam ne yake fadar wannan a rayuwa saboda shedan da zuciya sun hada sun zuga shi kaga wannan ba dan adam yake fada mu wannan malamin sai yake fada mu wannan Allah ya shirya sai yake cewa tamharu wannan wato aiki yana bayyana amaman nasu jami'an gaba ga mutane ga baki daya domin falam yartakib ithman manzon Allah sallam bai taba aikata wani abu na zunubi ba walam yasjud li sanamin bai taba kai goshi ya sujuda ga gunki ba min tufulatihi tun daga yarintarsa ila wafati sallallahu alaihi wasallam har zuwa lokacin manzon Allah ya wafati saboda wannan kintsuwar da gyaruwar da zuciyar ta samu duk wani datti na jahiliya ku duba lokacin da ake ginin Ka'aba ana dauko abin nan kasa da tubulla ana yi Quraishawa ga sunan magidanta wai mutum baya so gudansa yayi da tiko ya kura kawai sai ta huzu gidir ya dauko bulo ko ya dauko kasa ya zo ya kawo amma manzon sallam sai yake ta rungumowa da izarin sa daure yana mai karanan shekaru sai wanda ga cikin ammominsa yake cewa haba Muhammadu kai ba gani duk manya gashi suna ta yadda ba za su bata kayayyakin su ba kai ma ka dauke abin nan dinka ka je ka kwabe dan abin nan zan ka je ka aje kaga ba zai dauda ba bai so a rai ba to amma me wanda daga cikin ammomin sa ne ba su shawara kuma riwaya ce wanda yake ta inganta manzon Allah yana kwance izarin sa kawai sai fadi ya some sai fadi ya some saboda haka firgi tashi sake daura izarin sa to Allah ya riga ya bashi wannan tsaran tun a duk wallahi ina tabbatar mana mushrikan Quraishawa da sun dan taba sa'a a ce manzo Allah yana matashi ya taba dan bauta ma gunki ko yayi bugunki ko yayi dan shagiya ko yayi wani abu ai da shikenan ya me zaka faɗa mana kai ba fa kai me Fir'aun yake ce ma Annabi Musa wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min kafirina kai yanzu har zaka ce mana kaza ba kiyo ba mutun ka kashe ba ka gudu kai aika aikan da kai kai ba kana daga cikin masu mutunci in ba gane me zaka faɗa mana to amma Allah sai ya tsare manzo Allah gaba da baya ba masa katsinke iyakar abin da za a ce ya zo da sabon addini ya raba tsakanin iyaye da yaya ya zo da abin da ba sani ba shikenan iyaka suka kenan amin abuna hudisi idza kana ash-shaytanu idan ya zamo shedan lahu hadhun ya zamo yana da wani rabo min qulubi sibyan daga cikin zukatan matasa wahiya lam tahmil hikidan alhali zuciya bata taba daukan wata kullata ba wala bughdan ballantana wata qita wala hasadan ballantana wata hasada fa kaifa bi qulubil kibar to ina ga zakatan manyan mutane ma'ana manzon sallallahu alaihi wasallam dan shekara 4 aka fitar da wannan bakin jini da yake cikin zuciya wanda zaka ga yara ma idan suka rikice suna fada wani yaro sai kasa ainihin raba shi dan uwansa saboda shedan yayi masa famfo ya zuga zuciyar to in ya zama yaro karami da bai isa zunubi ba akwai wannan a cikin zuciyar sa ina ga babban mutum wanda shi kuma ya riga ya shekaru kaga wannan sai dai abinda Allah ya so abu na biyar yace shakku sadrin nabi sallallahu alaihi wasallam marrataini tsaga kirjin manzo tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala tabbata gare shi da akai so biyu wata tahiru qalbihi da kuma tsarkake zuciyarsa allazi huwa anqa qulubil bashar wanda zuciyarsa ita ce mafi tsaftatuwan dukan zukatan halitta yadullu wannan yana nuni ala ahammiyati ta'ahudil qalb abisa muhimmancin kulawa da zuciya bisiyana ta fuskan yi mata sabis wata tahir da tsarkakewa wa adami da gafalati anhu da kuma rashin wato rafkana daga barin zuciya din fa huwa makmanul adu domin ita zuciya ita ce maboyar magauci shine shedan wa mahallu waswasatihi kuma shine bagiran waswasinsa wa sannan wa gazuhi da kuma yakin sa duk abinda dan adam zai mutun na illa ainihin zuciya ita ce madubin sa to lokaci ne sa gurguje dai as'ilatu lil muraja'a sai ga in tambayi don muraja'a yace madha ra'a nabi sallallahu alaihi wasallam menene abinda manzon Allah yake kiwo wa aina kana zalika kuma aina ne wannan abin ya kasance nabi uzkur hikmata zalika amma sai hikiman wannan kiwo da yi na uku fi ayi sanatin kanat hadithatu shaqqi sadar a wace shekara sai hadithan tsaka kirji ta kasance wa aina waqa'at kuma aina ta kasance na hudu uzkur tafasil haditha amma ci fillan wancan abu da ya faru na biyar ma hikmatu shaqqi sadar nabi sallallahu alaihi wasallam wace hikima ce tattare da tsaka kirjin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yan uwa saboda yanayin lokaci nan zamu dakata abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya ganda mu daidai din amin wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin amin amin